أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا دكانهم وباكي ديا نوانا مكران تامي سونا نور العلم والهدى أوانا نغرينا نسرا وقود لزم فلسطيت ناجيريا إنا مكسلما إلين تأدين المسلنشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da karatun wannan littafi na Hamziya na al-Imam Muhammad ibn Sa'id al-Busiri radiyallahu anhu, wanda halaka mu da ta gabata mun ji abuwa da dukkan tuma da zaman gaske, wanda a ƙarshe yana magana akan irin abun da mutanen Makka suka nuna wa manzo Allah sallama na kin yin imani da kuma nuna kiyayya gare shi da kokarin cutarwa gare shi da dai abuwa da yake daban-daban. To kuma dama manzo Allah sallama da waɗannan abubuwan da suke yi suna yin su ne don ɗaya cutarwa akan wasi an bar wannan addinin musulunci da Allah ya koshi da shiya. To kuma yana jiran izini ne na yin hijira daga Allah, saboda haka irin hakurin da manzo Allah sallama ya yi a Makka ba wani wanda mutum wanda zai iya yin irin wannan hakurin da juriya bisa ga irin abubuwan da sun aikata miyagu. To amma dai yana jiran sai abin da Allah ya ce sannan za a yi. To shine sai Allah ya bashi izini na yin hijira, wanda shine zamu tashi inda zai magana akan hijira din da yake cewa akhrajuhu min hawa wa hukarun wa hamatu hamamatun warqa'u, wanda lokacin da Allah bashi izinin hijira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu sayyidina Abubakar Siddiqu yake ga mai cewa ga abin da yake ciki, kuma Allah ya bashi izinin hijira. To shine yake cewa yana son to manzo Allah ya zamo shine dan rakiyar manzo Allah din, sai manzo Allah ya ce mishi shikenan ba matsala, aka shirya sayyidina Abubakar Siddiqu shi ya tani da abubuwan da za a hawa wajen tafiya din, suka fita da shi da sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To aka zo akan hanya sai suka zo suka samu wani kogo, saboda kasancewa su mutanen Makka za su tai wajen neman manzo Allah din, suka je ya fita. Manzo Allah san da za a yi haka din, sai suka yi wannan hikima suka shiga cikin wani kogo da aka ce magaru saurin, wanda suka yi kwana uku a ciki. Abinda hikima yin hakan saboda mutanen Makka su gama ya wace ya wace daga rambubuwar su na neman su manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam, karshe dai in busu gansu ba kaga za su dawo su zauna gida. To sannan sai manzo Allah suka fita suka ci gaba tafiya ta su. To shine nan zai ga mana cewa akharjuhu, mutanen Makka sun fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ha daga garin Makka din, amma wa awa hugarun kogon sauru ya taro shi. Kogon na sauru wani kogo ne a wani dutsi. To shine yake ce magaru saurin din. To sai suka shiga nan da shi da sina baka Siddiqu din, suka ha kwana uku din, sannan daga baya suka wuce zuwa Madina. To shine wa awa hugarun kogon sauro ya taro su. Sannan hamamatun warqa'u, sai ka ce watan wa hamamatun kurciya, warqa'u mai wake-wake, ma'ana wake-wake waye wa shine wanda a cikin launin gashin nata akwai fari da baki, saka ya sulka da fari da baki, shine ma'anar hasdawu din. To shine wal hama, sai ka ce wa hamamatun kurciya warqa'u mai launi wake-wake, hamathu ta kiyaye ta kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato shine wanda ita ma ta zo aka ce ta zo ta yi shikani a gurin a bakin kogon, ka gani ba za ka ce akwai mutum ciki ba kenan, tunda haka isko shika ta tsuntsuwa a gurin ga ta kuma wurin, ka gani in akwai mutum ciki kaga ba za a zauna ba ko. To shine yake nufin wa hamamatun kurciya warqa'u, watan mai launin ja, mai launin gashi fari da baki, kuka ce mai wake-wake, hamathu ta kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan waqafatu bi nasjiha an kabutun ma kafatu al hamamatu al hasda'u, sannan sai ka ce an kabutun gizo-gizo, waqafatu ita ma ta isa ma manzo Allah sallama bi nasjiha da saqatta, ko ka ce waqafatu ta waratar da shi da zai dauka, shine wanda gizo-gizo kuma sai ta zo ta yi saqa ga bakin wannan kogon. Shi ma ka gani dai in ka zo kaga saqa ga bakin kogon, kaga ba ka kaddara akwai mutum ciki, saboda in akwai mutum in zai shiga wannan kogon ai kaga duk yayi saqan nan zai. To shikenan, to shine yake nufin waka fatwa an kabutun gizo-gizo, kuma ta watan isan mashi, ko kace ta waratar da shi bi nas jihada wannan saqa ta din, ta mai wannan saqa ma ka fatul hamamatu irin isar wadda kurciyar nan ta yi mashi al-hasda'u mai yawan gashin nan kurciyar nan mai yawan gashi ne ma irin abunda al-hamamatul hasda'u kurciya mai yawan gashi din nan ka fato ta isar mashi ma'ana irin haka nan din ne wancan kurciyar da an fata yanzu ba to shine yake magana akai din wanda ake cewa ita wannan kurciyar din wallahi a'lam sai suna cewa ita ce kaman waɗannan kurciyoyin nan na harami to wai daga cikin ainihin zuri'atin ita wancan kurciyar wadda ta yi ma manzo Allah sallama din wannan kariyat wallahi a'lam to sannan ya ci gaba da cewa waqtafa minhum ala qurbi mar'a huwa min shiddati zuhuril khafa'u sai ya ce waqtafa manzo Allah sai ya buya minhum daga barin su kafiran ma'ana wai ga ya cikin kogon kuma ga sun zo wajen nema dai kuma sun zo bakin kogon amma kuma ba su gan shi ba ya buye gare su ma'ana Allah ya tsare shi ba su ganin shi ne waqtafa manzo Allah sai ya buya minhum daga su kafiran ala qurbi mar'ahu tare da kusancin magana ta ma'ana wai tare da cewa ga ya kusa da su dab da su shine ma'ana mar'ahu ne shine ala tare da cewa qurbi mar'ahu kusancin magana ta shi amma ba su gan shi ba sai Imam al-Busiri ya ce dama ko can wal khafa'u boyuwa tana kasancewa min shiddatiz zuhuri saboda tsananin bayyana wai tsananin kusancin ka da abu da bayyana ta gare ka yana sa ko can ya buye gare ka ba ka gane shi yanzu misali in ka duba kamar gira ejiyarka ai kaga ga ta kusa da ijiyarka amma baka iya ganinta kuma amma ga ta kuma kusa zama da ka dama tsananin kusanci yana kawo watan rashin sani shi yasa al-Arabawa suke cewa watan al-qurbu hijabun shi kusanci dama hijabi ne in mutum na dab da kai ko abu na dab da kai baka ganin shi yasa zaka gani da dama Allah zai aje wani mutum mai daraja babba mai kima a wajen shi amma kai ga ka kusa da shi ko a gidanku yake ko a unguwarku yake ko a garinku amma kai baka ganin girman nashi baka ganin daraja tashi ka wulakantar da shi ka ta mai abubuwan da ba daidai ba karshe sai ka je lafiya sai ka isko a shi kai banna ka zure da yawa wannan kusanci da ma sai zama hijabi sai ka isko a matsan da an nesa da shi ya shikenan sai Allah ya haskaka musu su gano saboda Allah na son samu wannan albarkar sai ya haskaka musu su ga wannan hasken shikenan su kwashi albarkar da a ciki amma kai ga ka kusa gurin baka samu ba tun da yanzu aka ga shine ya faru ga mutanen Makkah manzo Allah duk kusanci ne da daraja ta yi a wajen Allah madaukin sarki sai ba su gan shi ba ba su ga wannan darajar ba sai ga mutanen Madina suka zo suka dauki abin su lafiya lau suka samu albarkar su to shine yake nuna min shiddatul zuhuri da khafa wada ma ko can boyuwa tana kasancewa daga tsananin watan bayyana wana hal musdafa al madinata washtaqat ilayhi min makkah al anha'u sai ce wana hal musdafa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufi al madinata garin madina lokacin da manzo Allah ya nufi garin madina zuwa hijrat al anha'u sasanni min makkah daga garin makkah washtaqat ilayhi sai ta yi shauki da bege zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ma'ana sai da manzo Allah zai fita ita garin Makka din duk sauran sasannin ta nan duk garuwan da annan kusa da ita da duk wasu ko waina da ko ina dai suna shauki na ganin manzo Allah yanzu zai bare su Allahu akbar to shine suna shauki da zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi sallallahu alaihi wasallam wa taghannat bi madhihi al-jinnu hatta adraba al-insa minhu zakal jina'u to a lokacin kuma al-jinnu wadanda sun kai imani kenan shine al-jinnu al-janu wa taghannat sun kai ta rera waka bi madhihi da yabon manzo Allah sallallahu alaihi hatta har zakal jina'u wannan waqar minhu daga su aljannun a darabal insa ta faranta ma mutane rai ma'ana wadanda an masu imani suka taje suka ji dadin wannan waqa da aljannu suka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hatta har zakal jina'u wannan waqar minhu daga su wadannan aljannu din a darabal insa ta faranta ma mutane rai waqta fa'ithahu suraqatu fastaha wa tufil ardi safinun jarda'u sanai ce wato suraqatu bin malikin al-mujliji kenan shine suraqatu bin malikin waqta fa'ithahu sai bi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun aza raqumi 100 duk wanda ya kawo masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a raye ko a mace wal iyazu billah za su bashi raqumi 100 su mutanen Makka haka suka sa suraqatu bin malikin saboda kwadan ya samu wannan raqumin nan 100 sai ya bi sawu ya gani ko yana samu manzo Allah ya zo masa da shi yadin kamin ya musulunta kenan dan da bayan musulunta shine wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma wannan albishirin cewa watan zai sanya wannan watan a kayan aro din nan na kisra to shine karshe kuma lokacin khalifan sayyidina Umar ko hakan ta faru aka ci nasara akan kisra din har ya ebo wadannan kayan aro din na kisran sarkin nasu kenan yazo ya sanya masa raqatu saboda manzo Allah ya wannan to shine wannan suraqa din kamin ya musulunta kenan shine ma'anar suraqatu bin malikin waqta fa'isar husayb bi bayan manzo Allah sallama shi kuma lokacin da masu wannan biyadin yace masu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ganshi to safinun dokin jarda'u mai gajeren gashi din nan fastahawatu sai ta kafe da shi ya fil'ar da cikin kasa ma'ana shine manzo Allah yana kallowa to sai kawai kasa ta bude sai kawahuwan dokin sun kazo ma cikin kasa ya kafe shine aka ce wa shine wannan safinun jarda'u ne wato shine doki wanda yake mai gajeren gashi aka ce shine irin wanda yake irin tsayuwa nan sai kaga ya tsaya bisa kawahuwan shi guda uku kawai tashi guda ta hudu sai ya dan dage ta kadan ya dan aza dan gefin kohoto ne kuma a kasa sai kaga ya tsaya irin hakan ne yana dauri to irin wannan dokin shine kuma doki ne irin wannan wanda yake mai daraja da kima a wajen su Laraba to shine ma'anan safinun jarda'u dokin nan mai gajeren watan a gashi fasta hawa sai ta kafe da shi ya shine fasta hawa sai ta kafe da shi fil Allah a cikin kasa to lokacin da ya ga hakan ta faru shi Suraka summa nadahu ba'da ma simatil khasfa na'am summa nadahu ba'da ma simatil khasfa wa qayyun jidul gariqan nida'u to shine summa nadahu sannan sai ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ma'ana yana neman agaji ga wannan abu da ya faru manzo Allah ya fitar da shi ya to shine summa nadahu sannan sai ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba'da ma simatil khasfa bayan kisfiwa ta yi alama gare shi ma'ana ya ga alaman lalle yanzu za a kisfi da shi ya shige cikin kasa shi kenan kamar da an kama karu ne kenan to shine ba'da ma simatil khasfa ko kuma kace ba'da ma simatil khasfa ana karantawa hakan shine ba'da ma simatil khasfa bayan kisfiwa ta yi alama gare shi ya tabbatar da nutsuwa zai dama ko can wa qadiyun jidul gariqan nida'u annida'u wan nida'u kira qadiyun jidul gariqa hakika yana tsamar da mai nutsuwa ma'ana wai in mutane ne mai agaji din ya kira to zai yana samun taimakon to saboda haka da ya kira manzo sallama to shikenan sai manzo Allah ya sa kasa ta sake shi kawai shikenan kuma bai ji ba ya ƙara tuna raƙumin nan da 100 da zai samu manzo Allah sun ci gaba da tafiyar su kuma sai ya ƙara bin su har yanzu manzo Allah saki wayoya kuma shi ma dai kasa ta sake kama shi dokin nashi ya ƙara zurma fiye da dazun sai zama kafuwan nashi sun dan fi shiga kasa ma fiye ga na farkon nan ma ya kira manzo Allah yana neman agaji manzo Allah dai shi ma ya sa kasa ta sake shi ko man makin ya bari kuma ya ƙara bin su da har yanzu a kan hannu ga kashi na uku to shine lokacin da ya wannan na ukun kasar ta sake kama shi fi ma fiye ga na dazun din to sannan yace manzo Allah ya nemi manzo Allah agaji yace manzo Allah kuma ya mai alƙawarin ba zai yaƙe shi ba kuma ba zai taimaki kowa wajen yaƙe shi ba kuma ba zai ba su ko labari ba zai bayar ba na ya ga manzo Allah din ba sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya saki kaga in ba hakuri na manzo Allah ba ai kaga tun na farko da an kai ai kaga baya ba da dama kasar ta sake shi ko amma da haka ne manzo Allah sa ka sake shi din hannan ne mai wannan albishi din na cewa zai sanya wannan kayan kayayyakin ado din na kisra din to shine wa qaliyun jidul gariqan nida'u haqiqa kira yana watan sai ka ci yunjiru watan yana tsamar da algariqa wanda yake nutsatsi mana wanda gashi zai nutsuwa din fada war arda sa'iran wasamawati al'a fawqaha lahu isra'u fadawar arda manzo Allah sallama ya nade kasa sa'iran yana mai tafiyar dare was samawati al'ula sai ka ce fadawar arda manzo Allah ya nade watan kasa ma'anan nade wat wai lokacin da zai tafiya Allah ya nade mashi nisan tafiyar kasa sai da za a yi Isra'ila miraji da shi saboda a yanzu nan yanzu bayan ya gwada mana wanga abin da ya faru a tafiyar hijira to yanzu ya gaya mana kuma abin da ya faru a Isra'ila miraji shi kuma da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka zo aka gabatar da wannan Isra'il da Mi'raji a bayan shekara ta 5 da aiko manzo Allah sallama wanda aka zo aka watan suka aka je daga Makka zuwa Baitul Miqdis wanda aka zo a Baitul Miqdis masallacin nan na Qudus wanda aka taru annabawa manzo Allah ya skudo annabawa can wurin tare da shi da mala'ika jibi suka tashi daga nan Makka din akan buraka wanda aka ce ita buraka din haka take watan ita ta dan daraja ki girma amma kuma bata kida girma alfadari ba to manzo Allah ya ce ya hau aka je Baitul Miqdis ya iskudo annabawa an tara shi da baki daya an tara su manzo Allah ya shiga hayya musulmanci suka yi sallah sannan daga nan aka tashi aka je zuwa sama din bayan an je zuwa sama wanda aka zo a saman bayan watan sun zo sama aka sama ta farko wanda ya isku annabi Adamu a ciki da aka zo sama ta biyu kuma na isku annabi Isa da annabi Yahya sama ta uku kuma anan isku annabi Yusuf sama ta hudu anan isku annabi Idris sama ta biyar kuma anan isku annabi Haruna sama ta shida anan isku annabi Musa sama ta bakwai kuma can isku annabi Ibrahim ya jingina ga Baitul Ma'mur watan wanda mala'iku din ka dawafi gare shi to anan dai duk dai abin da ya faru ya faru aka je har aka wuce sama ta bakwai din aka zo sujjatul muntaha wanda bayan nan zuwa kuma sannan malaika jibril shi kuma ya zauna akan kujera tai karshe dai rafraf ya zo ya wuce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana cewa lokacin da manzon Allah zai tafiya sai ya jikewa ga malaika jibril shine dan rakiya tai amma kuma yanzu gashi malaika jibril an kawo inda bai iya wucewa ya za ai to shine aka kawo mashi wannan rafraf wanda wasu ma suna cewa sai Allah ya suranta mashi akarita mashi wani wanda zai rike shi matsayin dan rakiya bisa ga sura sayyidina Abubakar Siddiq sai kama maki ah shin Abubakar Siddiq ne rige mana aka ce a'a ba Abubakar Siddiq bane ba wan dai ne mai kamar da shi hadin to dai a takaice dai rafraf ya wuce da manzo Allah sallama wanda karshe dai aka zo kai inda ma ba wani wanda ya zo cikin halittar Allah a gurin wanda manzo Allah sallama ya gana da Allah madaukin sarki aka bukaci salloli guda 50 to karshe ya dawo wajen dawowa ya zo wajen Annabi Musa yake ce mashi ai ku wannan salloli sun yi sun mara ummaka yawa manzo Allah ka koma a rage manzo Allah ya zo aka rage guda 10 ya sake dawowa wajen Annabi Musa ya karcewa ƙara koma a rage ta yi yawa al'umma ta yi shi ma an bashi wannan abubuwa na ibada amma sun ka kasa manzo Allah ya ƙara koma aka rage 10 haka dai aka taragewa sun ka dawo dai guda 5 salloli guda 5 to kai shi bayan ya saki dawo har yanzu dai Annabi Musa ya ƙara cewa manzo Allah sallama ya koma dai manzo Allah ya ce to ai shi yanzu ya ta koma yanzu kunya yake ji ya koma ga Ubangiji madaukin sarki to kai shi Allah madaukin sarki ya ga manzo Allah sallama kuma wannan sallolin guda 5 ladar da za a bayarwa ga wancan 50 din na farko su za a ba mu ko yanzu ga 5 din to sannan manzo Allah ya zo sannan aka ci gaba da watan da aka zo to shine yanzu zai karanta mana su magana ta wannan Isra'i da Mi'raji din nan to shine zai gaya mana bayan kaga yanzu mun ji wannan ne din abin da ya faru ga shi suraka din na kafi rawanan doki na shi din safinun jarda'u wanda watan kalma din ta safinun jarda'u wato tazo alqur'ani ma ko gashi nan wanda Allah yake fada cewa iz urida alayhi bil ashi safinatul jihad as-safinatul jihad to shine safinun jarda'u din to shine yanzu zai gaya mana cewa fada wal arda manzo Allah ya nade kasa sa'iran yana mai tafiyar watan dare ta Isra'i kenan was samawati al'ula hakan ya nadi sammai guda 7 suma lahu isra'u yana mai tafiyar watan lahu isra'u wanda yana da tafiyar dare fauqaha a saman ta ita samman wannan kenan sannan kuma as samawati din nan ne ana iya mashi rufu a wannan tawun din sai a ce was samawati al'ula sai ya zama shine matsayin muftada sai ya zama kenan fadawar arda manzo Allah ya nadi kasa sa'iran yana mai tafiyar dare was samawati al'ula sammai madaukaka to lahu isra'u yana da tafiyar dare su ma ya tafiya fauqaha a saman ta to duk zai iya dauka ne haka din sai zama matsayin shine muftada isra'u din shi kuma shine matsayin watan khabaru muftada din fasifil laylata allati kana lil mukhtari fiha ala al buraq istiwa'u yace fasifil laylata kasifanta dare allati wannan da fiha istiwa'u akwai watan daidaituwa a cikin wannan daren alal buraqi bisa ga buraqa lil mukhtari ga manzo Allah ban zabi ma'ana wai ka sifanta wannan daren wanda manzo Allah ya hawa wannan buraqa din wanda aka bi wannan aka yi wannan tafiyar da shi shine ma'ana pacific lailata ka sifanta dare allati wannan da fiha istiwa akwai daidaitowar manzo Allah a cikin wannan daren alal buraqi bisa ga buraqa lil mukhtari ga manzo Allah sallama wa taraqqa bihi ila qaba qausayni wa tilka siyadatul qasa'u yace wa taraqqa manzo Allah sai ya hawa wa ya hawa bihi da wannan buraka din ila qaba qausaini har yazo ya samu matsayi na kaman qaba qausaini watan kusan kamu biyu kuka ce baka biyu aka ce tsakanin shi da malaika jibril ake nufi wasu kuma suka ce a'a dai da ubangiji da ake nufi amma Allah shi kadai ne ya san menene abin da wannan qausaini yake so shi Allah ba jiha gare shi balle a sifanta zawo ta huwa kusa ko nisa na makani misali amma Allah shi kadai ne ya sani kurum kamar da ake cewa sun bada na fata dalla din nan ya kusanta ya kara kusanta to Allah shi kadai ya san menene wannan tadallin din nan da kuma dunuwin nan to shi ma wannan haka wallahi alam to shine wata raqaya hawa bihi da wannan buraka din ya tafi ila qaba qausaini har zuwa ya samu kusanci zuwa ga bai wuce kaman kamu biyu ba kuka ce baka biyu ba wa tilka wannan al'amari as-siyaratu shugabanci ne babba alqasa mai wahala samu ko kuma kace alqasa wa matabbaci duk yana dauka ko kace mai waye samu ne wanda Allah ya ba manzo Allah matsayi ne mai girma wanda ba ta ba wani ba daga cikin manzanni ma ba sai dai ka samu su gana da Allah ina Annabi Musa ya gana da Allah anan kasa amma dai bai ba a zo da shi inda an ka zo da manzo Allah ba da sauran annaba baki daya to shine watilka wannan as-siyadatu shugabanci ne alqasa mai wahala samu ko kace alqasa matabbaci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rutabun tasqudul amani yuhasra dunaha ma wara'ahunna wara'u rutabun waɗannan hujjarojani waɗanda al-amaniyu sai kace rutabun darajoja ne waɗanda ma wara'u ga can gaba ma wara'u babu gaba wara'uhunna a gaban waɗanga darajojan kuma su waɗannan darajojan al'amaniyu gurace gurace na a same su taskudu tana faduwa dunaha kasa gare ta hasara tana gajiyawa ma'ana tana mai kasawa wai duk wani gurin da mutum zai yi gurin cewa ya samu wannan matsayin to wannan gurin na sai dai ya fado kasa ga wannan matsayin yana mai kasa kaiwa ga inda yake su din inda yake su din shine rusa bandar juja ne wadanda mawara mawara babu gaba wara'uhunna a gaban su wannan wara'u din matsayin gaba yake nufi kuma al'amani gurace gurace na samun su taskudu tana faduwa hasara tana mai gajiyawa sai kace taskudu tana faduwa dunaha kasa ga wannan matsayin hasara tana mai gajiyawa da kaiwa gari shi din summa wafa yuhaddithun nas shukran iz atatuhum min rabbihin na'ama'u summa wafa sannan manzo Allah sai ya dawo ma'ana bayan an ga mu Isra'il din tafiyar da aka yi duk abin da ya faru har abin da Allah ya faɗa ko ya ce wa fa auha ila abdihi ma auha da sirrukan da suka gudana tsakanin Allah madaukin sarki da manzo Allah sallama to sannan ya dawo shine summa wafa sannan sai manzo Allah ya zo ya dawo yuhaddithun nas yana ba mutane labari na wannan al'amarin da ya faru shukuran don godiya ga Allah aka ce duka duka bai wuce awa uku ba duk abin da ya faru din da tafiya baitul maqdis da tafiya sama din har wuce sama ta 1 ta 2 ta 3 ta 7 ga sunan wanda tsakanin kowace sama ma akwai shekara 500 tafiya shekara 500 a ciki amma duka duka cikin dare kamin safi akai aka kare to shine ya dawo yuhaddithun nas yana ba mutane labarin wannan al'amarin shukuran don godiya ga Allah iz domin atatuhun na'ama'u ni'imomi sun zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min rabbihi daga wajen ubangiji ne saboda haka manzo Allah ya samu ni'imomi daga wajen ubangijin shi akan wannan din to sannan wata hadda farta ba kullu muribin aw yabqa ma'asu yulil gusa'u yace wata hadda manzo Allah da yazo wata hadda ya kalubalanci kowa akan wannan abubuwan da Allah ya sauka mishi na alqur'ani da waɗanga abubuwa da suka bayyana gare shi to ya kalubalanci kowa yazo duk wanda yake da ja ya kawo hujjoji da dalilai ne a tattauna akai shine wata hadda ya kalubalanci dukkan kafiran nan kuma kana aicha wata hadda yayi kirari amma fartaba kullu muribin dukkan wani mai kokanto fartaba sai ya shakku wajen kalubalanta manzo Allah ma'ana sai ya kasa tunkaran manzo Allah yazo ya kalubalance shi da manzo Allah ya nemi kalubale ya kalubalance su din to sai kuma sun hakasa kuma shine wata hadda yayi kirari ya kalubalance su fartaba kullu muribin kowanne mai kokanto sai ya shakku a wajen fuskanta manzo Allah din sai ya ce to sai marubu sai ya ce ai dama shin awa ya bakal gusa'u shin dama tattaka tana wanzuwa ma'asuyuli tare da gudanar mamakon ruwa wai ma'ana shine algusa'u tattaka ka san in an kai ruwan sama suna gudu kaga suna kwaso irin wasu in kunnuwan bishoyi misali kunnuwan itatuwa da wasu in hakukuwa kana hakan ga dudai shine algusa'u din kuma zaka iya cewa datti dudai zai ga dauka din algusa'u wato shine tattaka ko kace kalmami duk zai iya dauka da shine awaya bakal gusa'u shin wasu kalmami ko tattaka suna yin saura ma asuyuli tare da gudana mamakon ruwa ai ruwan sun ka tawo wucewa suke da su ba su raga su to haka manzo Allah gaskiya tai da kuma karfin hujja tai ba ta barin komai wa huwa yad'u ila al-ilahi wa in shaqa alayhi kufrun bihi wa zira'u manzo Allah sallama ya kalubalance su wa huwa al-hali wannan hali ne shine wa huwa al-hali yad'u yana kira yana kiran su ko kace yana kiran duniya baki daya ilal ilahi zuwa ga Allah ma'ana zuwa iman da Allah bauta ma Allah shine wahwa alhali shi yana mai kira shine wahwa alhali shi yana kira ilal ilahi zuwa ga Allah wa in shaqqa kufrun bihi sai kace wa in koda yake ko kufrun bihi kafir cewa da Allah din wasjira'u da kuma reni da suke yi ga Allah madaukin sarki shaqqa alaihi yayi nauyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana baya jin dadi abun amma duk da haka nan yana ci gaba da kiran su duk da wannan izginin suke da shin kunya din waya dullul wara ala Allah bi tauhid wa huwa al-mahajjatul bayda waya dullul wara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba yana shiryar da talikai ala Allah ga Allah madaukin sarki bi tauhid da kadaita Allah saboda haka yana shiryar da su zuwa ga hanya ta kware na subota ma Allah wa huwa shi tauhidin nan na kadaita Allah ko al-mahajjatul bayda shine hanya fara kwal wanda za ka bi babu kaya babu duhu ba komai gurbi ne lafiyayye shine wa hawa shi tauhidin nan al-mahajjatul bayda'u shine gurbi mai haske fari fa bi ma rahmatin minallahi lanat sakhratun min ibaihim samma'u fa bi ma rahmatin saboda rahama minallahi daga Allah madaukin sarki wannan ba din nan za'ida ce kamar kace fa bi rahmatin minallahi ne to shine fa bi ma rahmatin minallahi saboda rahama daga Allah madaukin sarki sakaratun dusi samma ukurma lanat tayi taushi min ibaihim duk da tsananin taurin su kau wai ma'ana wai sai ga wasu zukata masu tsaurin tsananin kafirci da zurfafawa amma sai ga kuma duk da haka nan ko sun zo sun yi taushi sun yi imani kamar irin su sakaru bin kharbin ku ai kaga shi yake ce masakaru shine Abu Sufyana kaga irin su ga su ma sun yi laushi sun yi imani kamar yadda shi yake fada a cikin diwani duka yana nuna cewa sakaru shi ma sai ga shi ya yi laushi matsayin shi yana dutsi to shine saboda rahmar Allah sakaratun sama'u dutsi kurma ma'ana irin dutsin nan mai karfin nan lana sai ta yi taushi min ibaihim duk da tsananin taurin kan nasu din ku sai ga sun kai wannan taushi din wastajaba lahu bi nasrin wa fatihin ba'da zakal khadra wal gabara'u sai ka ce watan ba'da zaka to bayan duk waɗannan abubuwan na wahalhalun da irin watan abubuwan da suka faru na tsauri na su waɗannan kafiran Makka da suka kimar shine ba'da zaka to duk bayan waɗannan abubuwan bi nasrin saboda taimako na Allah wa fatihin da kuma budi na Allah sai gashi al khadra'u mai kore koren nan shine sama amma abinda ake nufi wai halittar da sama ne shi yake nufi shine al khadra'u mai kore kore din nan ita ce sama wal gabara'u da mai kure kuren nan ita ce kasa wato shi kuma ana nufin shi ma wai halittar kasa din wastajabal lahu sun ka karba ga manzo sallama saboda taimakon Allah da ya gare shi da budi ne ga ya gare shi duk bayan wannan tsantsan sai ga su waɗannan su ma sun ka sallama duk halittar da a ciki sun kai imani shine binasirin ba'da zaka bayan duk waɗannan abubuwan da suka faru binasirin saboda taimakon Allah wa fatahin da budin Allah al-khadra'u mai kore kore ita ce sama wal gabara'u da mai kure kure ita ce kasa mana abinda halittar asu ake nufi wastajaban lahu sai sun ka karba ga manzo Allah wa ata'a li amrihi al-arabul arba'u wal jahiliyyatu al-juhala'u sannan sai ka ce al-arabul arba'u larabawa na asali shine al-arabul arba'u larabawa na asali tsantsan larabawan kenan wal jahiliyatul juhala'u da jahilai masu zurfafawa cikin jahilcin wa ata'at sai ga sun yi biyayya li amrihi ga umarnin manzo Allah sallama ko ka ci ga lamarin manzo Allah duk yayi ku to sai gashi larabawa na asali da waɗanda ajjahilai cikakkun jahilan na gasken sai ga su sun imani sun sallama ga manzo Allah sallama shine wa ata'at al-arabul arba'u larabawan asali wal jahiliyatul juhala'u da jahilai masu zurfafawa cikin jahilci wa ata'at sun kai biyayya li amrihi ga umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai aka samu duk bayan Allah ya kawo fatuhu Makka da sauran abubuwa daban-daban dai to sai ga su duk suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tawalan lil mustafa al ayatul kubra alaihim wal garatu shawa'u sannan sai ce al ayatul kubra ayoyi masu girma wato shine mu'jizoji da Allah ya kawo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da ya saukar dai wanda zai tabbatar da gaskiyar manzanci ne shine al ayatul kubra aya mai girma wata walat sai ta watan jirantu ma'ana ta bibiyu lil mustafa ga manzo Allah sallama duk bayan wadancan abun din to abuwa na mu'jizoji kuma sai suka biyu daban-daban suna ta gani abuwa na ban mamaki to shine al ayatul kubra ayoyi masu girma wata walat sai ta jirantu ta biyo lil mustafa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wal garatu kai farmaki ash-sha'awa'u mabambanta ita ma wata walat sai ta biyo alaihim akan su mana shine sai ya zamo aka ci gaba da kuma jihadi bayan sun cutar da musulunci da cutar da musulmai da abinda ba su yi ba to kashi Allah ya ba da izini kuma na ayake su ayi ramuwa din uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah ya fada to shine aka ba su to shine ka nufin to sai wannan kai farmaki ne yaki kuma ash-sha'awa'u shine ma'anan wai mabambanta ma'ana wanda anka ce daban-daban a haducan wanda kuma ta game su ta game garuruwan su baki da shine wal garatu sha'awa'u shi ma yana da alaka da wancan wata walat din sai ka ci wata walatul garatu sha'awa'u yana ya dauka shine al garatu sha'awa'u wal garatu sha'awa'u kai hari farmaki mabambanta wata walat sai ta biyo alaihim akan su wadannan kafiran da suka cuce da addinin musulunci wa idza ma tala kitaban min allahi talatu katibatun khadra'u yace wa idza ma tala kitaban idan manzo Allah ya karanta littafi shine alqur'ani wannan ma din ita ma za'ida ce kamar kace wa idza tala kitaban ne shine wa idza ma tala kitaban idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta littafi min Allah daga Allah shine alqur'anin nan to sai ka ga talatu katibatun runduna sai ka ce katibatun wata irin runduna khadra'u mai kore kore talatu sai ta bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wai sahabbai wanda sun kai imani saboda tsananin damararsu da watan riƙon makamai na jihadi
shi yasa sai an kace masa wai katibatun hadara'u runduna mai kore kore wai saboda tsananin karfin makaman su za ka gansu kamar haka din to shi yasa aka ce masa kan wato kuma al-katiba din nan ne wato shine wato runduna daga makin mutum 100 zuwa mutum 1000 har zuwa 1000 tun daga makin 100 to shi ne ake cewa katiba to shine ma'ana wai zama ta laki ta ba wai ana nufin su sabana da manzo Allah ya zo yana karanta alqur'ani za a zazzaburu gaba daya taro ana sauraron alqur'ani ana jin abin da Allah ya saukar din to shine wai zama ta laki ta ban ya zai karanta littafi min Allah daga Allah to katibatun rundunan nan hadara'u kace kace katibatun wata irin runduna hadara'u mai kore kore talatu sai tabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna sauraron menene abin da yake karantawa to kuma alhamdulillah za mu tsananan sai mun saki dagowa sai kuma mu tashi a gaba muna fatan Allah ya taimake mu Allah ya kara mana imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da soyayya tai Allah ya tabbatar da mu a cikin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da shi har zuwa ga mutuwa Allah ya hada mu a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya biya mana dukkan bukatu mana alkhairi ya kare mu daga dukkanin sharri bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.